yaya masu suka
masha Allah.
To ina da tambaya guda guda, ina da tambaya guda guda bakwai da yake so
imai dan wa tambayan bakwai be shi ga ta tambayi biyu ya so mun komo da su mun kawo su back sai ka tura sauran tambayoyin da insha Allah bismillah.
Na farko ina son ya gwada muna yanda ake sallan azafa ko yanda ake salloli five pillars of Islam na abin ga salloli guda biyar ga dai da muke yin nan. Ina son ya gwada muna yanda ake yin su cikin Alkur'ani, sallan azafar, sallan asuba, sallan isha, sallan maghrib. Ina son ya gwada muna yanda ake yin su cikin Qur'ani. Sannan tambaya na kuma na biyu, sallan gawa in mutum ya mutu ke yi mai wanka, ya ake yi mai sallah kuma ya ake bisa shi. Sannan kuma ya hankuri last tambaya, umutun na tare da janaba ya zai yi wanka? Sannan kuma wanda ke tare da wanda bai samu ruwa ba, da Allah ya ce ayi taimama, shi kuma ya zai yi taimama? Muna so ya bamu bayani cikin Qur'ani.
Mun gode da kira. Masha Allah, dan wa da ya kira daga Ghana, mun gode da kira. Kuna salara mu akan Kibla FM, sunana Fuad Umar. To yanzu Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka, duniya na sauraron ka, bashi bayani a duki mintoci biyu, a bashi bayani shi. Bismillah.
To kamar da ya tafi karfin mintoci biyu, amma dai zan takaita amfani shi akan mintoci biyu kamar yadda aka ce. Na farko zancen sallah kamar yadda ya kawo kafin ya kawo asali suna ya riga shi. Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana Annabi Muhammad gadon sallah ya yi, kuma aka ce mashi yadda ya ga ana yi haka zai yi. Saboda haka a takaici wannan shine maganar sallah. Sannan kamar yadda aka ce cikin mintoci biyu sai wata tambaya ce mutuwa. Ya ce in mutum ya mutu ba a yi sallah mashigawa, ai mutuwa ta fi wuya. Mutuwa ta fi wuya, kana mutuwa magana ta kare. Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi. Munafiki ne aka ce kar kai mai sallah kuma wala taqum ala qabrihi, kar ka tsaya kan kabarin shi. Kenan al-mafhum, Allah na nuna cewa za a yi ma mumini sallah kuma a tsaya kan kabarin shi a yi mashi addu'a. Sannan sai tambayar da yake ya ake taimama. Allah ya ce to idan babu ruwa falam tajidu ma an fatayammu sa'idan tayyiban, ya ake yin taimama? Sai Allah ya ce famtahu bi wujuhikum, ku safi fuskokinku in kun dafa kasa wa aidi ku minin kuma ku shafi hannuwanku. Saboda haka hannu da huska su ne ake shafa, kuma za a samu sa'idan bayyiban, wuri kyakkyawa. Saboda haka za a buga wannan wuri sai a shafa, shi ne da aka ce falam tajidu ma an fatayammu sa'idan bayyiban famsahu bi wujuhikum wa aidikum minhu. Saboda haka haka ake yin taimama a Qur'ani. Na'ama, ko wata tambaya a ciki ko ta kare? Na je na magana to na gabari ko?
Ina ce kamar tambayoyin kenan. Shi dai in Sheikh Asani suna, in ka ji wani tambaya da dan wa ya yi a bisa kan wannan bayanin da aka bayar, shi ka mika ma Sheikh Yahya. Amma ina ce duka kenan. Shi yasa an bashi bayani. Mun gode Sheikh Yahya Ibrahim.
Shi Malam Salihu tambayar da yake yi, yana shi Allah da ya ce wala tusalli, ai shi yasa na kawo lafazin sallah a Qur'ani, yana zuwa da wajen ma'ana takwas. To Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, kada yi ma kowa sallah. Shin irin sallar da ake yi sallah biyar a masallaci, ita za a yi ma wanda ya mutu ko ku wanda ya mutu irin sallar da za a mai daban? Idan ya ce irin sallar da, in ya ce irin sallar da za a yi ma wanda ake wa a masallaci ake mai, ina Qur'ani ya faɗa haka? In ya ce irin wannan sallar da ake a ina Qur'ani ya faɗa haka?
Na'am. To Sheikh Yahya, ina ce ka gane tambayar da kyau.
Barkadi, sallan ne ya faɗa, kuma kimanin Salihu ya ce salloli guda biyar, akwai azhar, akwai la'asar, akwai magariba, akwai isha'i. To sunansu ma kaɗai ana buƙatar sunan a Qur'ani. Sannan sai bayanin inda suka zo a Qur'ani da yadda ake.
Sheikh Asali Sunna, a bari ya ansa tambayan da Brother Salihu ya yi, mun wuce ta wurin questions din da shi sa. Bismillah Sheikh ya
gwamna. Ba komai, mu je gaba.
Na'am, shi sa gyara bayani da ka bayar nan da yake Sheikh Asadi Sunna ya dude muna tambaya yanzu muka fahimtan tambayan shi yasa bada wai ana son sunakin nan da kuma ina ce da kaji shi kasa da sunna ya walwale tambayan barsalu bismillah
yawa tambayan salihu suratul tauba ne ayat da na kawo wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi duk wanda aka ce ma ya mutu to ya za a ce zai yi ne sallah irin wanda ake ta magariba ko isha'i ko wani abu mai kama da haka nan wanda ya mutu Allah yake magana kansa har aka zo ana magana wala taqum ala qabrihi kakka tsaya akan qabrin shi saboda haka ba a sallar azhar ko la'asar a ce ka je ka nemo qabari ka yi ta ina so mutane su fahimta wannan sallah ana magana addu'a ne wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi saboda haka sallah ce da za a yi mashi ga ai magawa sallah kuma ina so musulmi su gane sallar da ake wa gawa ba ita ce za ta kai shi aljanna ba sai in yayi aikin shi nashi na zuwa aljanna don wani zai mutu a cikin ruwa wani mota za ta kade shi wani za a yi gobara ya mutu amma in yayi aikin alkhairi wannan zai je aljanna in kura saboda haka kura za ta iya kashe ka za ka iya fadawa ruwa za ka iya hadari a rasa kashe ka inda yayi kai ragaraga amma bai hana ka je aljanna
to
saboda haka wannan bai daga cikin sharadi na zuwa aljanna in kai aiki don haka ana magana ai ma addu'a ne ai ma fatan alkhairi kuma daidai ne tunda Allah ya riga ya fada
lokaci na masha Allah mun gode Sheikh Yahya Masisuka Allah ya saka da alkhairi Sheikh Yahya wato addu'a dai ake yi ni na fahimci addu'a ake yi ku ba yi ni ka ba tsaya ana yin sallar nan ba to mu move on muna da another caller kan live bari mu zo da shi assalamu alaikum caller
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ali fuad
masha Allah sannan haka sunan ka ku daga na shi kira
eh Hassan ki magana daga birnin Paris
brother Hassan Sheikh Hassan daga Paris France bismillah ana sallaran ka fara Hassan bismillah
to alhamdulillah Allah ya tambaya na ila zuwa wurin Sheikh Sheikh ana ya sunan shi wancan shi wannan banda
Sheikh ya Sheikh Asadus Sunna
shi wa ahli sunna ahli sunna
Asadus Sunna
alo
ko dan Sheikh Yahya wannitki
tambaya na zuwa wani shehu ba shehu yayi ba
eh sai sa Sheikh Asadus Sunna bismillah
ahsani sunna ya
eh Sheikh Asadus Sunna
ya kuri ahsani ya tambaya na zuwa wurin shi ya kuri ina son yi min bayani lokacin da manzo Allah ya tsira ga mici Allah ya tabbata gare shi yake raye domin lokacin nan ba hadisi ba kaman Buhari ba Muslim ba sauran hadisan nan shi sa lokacin nan na so min bayani ya manzo Allah yayi sallah a wannan lokacin nan
shi block FM very good
ya ta abai kuma su Abubakar zuwa Umar kuma ya suka yi sallah don lokacin ba dangali da tsai yamin exactly bayani kan su kai sallah don lokacin ba hadisi mu dai yanzu haka mun ga hadisi ne muke yi amma lokacin sunnan ba hadisi ya su kai sallah
to
tun Qur'ani kawai ne
sannan magana ina
call hold on na'am
kafin ya addi
na'am
iya ya fada wanda shine sallallahu alaihi wasallama din
na'am
yana da inda ya samu shi ma Qur'ani
repeat tambayan na yaso calling yaji Sheikh bismillah na repeat tambayan a saki mika tambayan
nace kira da amincin Allah da ya faɗa yana da inda ya samu shi a Qur'ani inda Allah ya ce a ce ma annaba haka
danwa malam Hassan ana maka tambaya
akara maka Allah addu'a ne addu'a ne kira ga amince Allah ya tabbata gare shi addu'a ne ni nayi to amma ni bayani na
shi ne shi wuri kai shi wuri ne mu kuma mu ba ne ba ba za ka jira Allah ya saka ba sai kai da kanka
na'am
ba za ka jira Allah ya saka ba sai Allah ya saka sai kai da kanka
eh akarmaka Allah ya hukuri
sannan magana ne da
kai da mu yi da kuma amfani gare ka
ne ina so da
kan mu to Sheikh Asadus Sunna Sheikh Asadus Sunna a bari ya mika tambayar
da so da cire shi annabi da ya fada
eh
maganar sahabban annabi da ya fada ina wato malam fa akwai abin da nake so ne
bai yi wa mutum ya zo ya ce bai yadda da hadisi ba kuma yana ɗauko kalmomin masu hadisi yana amfani da su ya kamata ya ɗauko nashi na Qur'ani ne ya amfani da su maganar da ya faɗa yake ta habban annabi kana da aya a Qur'ani inda Allah ya kira sahabbai ya ce musu sahabbai
to ya za a kira su shehu
duk inda maganar ashabi ta zo a hadisi ta zo ba Qur'ani ba
Nam, to, kola, kola,
kola, kola, kola, magana yadda ya faɗa, yadda ya faɗa yake an faɗa mai yadda annabi yake sallah, ai mu abin da muke cewa dama. Assalamu alaikum.
Nam, nam sai, sai a bari wani tambayar ya so mu fida shi kan line na akwai mutanen da
suke so su kira.
Sai sa, kola, tambayar duka kenan ko dai akwai wani kuma.
Sauran daya.
To Mika
kace ma shehu yayi hankuri muna sauraron shi muna neman bayani ne a wurin shi ko almajiran da bayani kawai mu ji ma
yana yana
yi magana nawa shehu yayi magana cewa kaman Qur'ani kaman kan shi wancan shehu ce la raiba fi huddalil muttaqin ba shakka ba kunkuntu naji ya ce kuma shi hadisi kuma ba shakka ba kunkuntu to ina tambayan shi yanzu ina compare Qur'ani da hadisi daidai ne ne Dinin Qur'ani an ce an rawaito su hadisai an zubar da su an ce ba kyau to maganan ku da zai zama ba shakka ciki ya za a ce ba kyau kuma an zubar da shi Qur'ani kawai ne muka san ba shakka ciki kala so baka so ba shakka to amma in ya ce muna hadisi kuma ba shakka la raiba fi huddalil muttaqin ba shakka ciki to ya kai musu hadisai kuma aka zubar da su bayan an ce annabi ya faɗi
to bari ya baka bayani
kuma shehu ya hankuri da ni ya hankuri da ni kaji
bari ya baka bayani masha Allah kuna sauraron mu kuna sauraron mu akan Kibla FM sunana Fuad Umar wayan gabayin Allah guda biyu Sheikh Asad Sunna da Sheikh Yahya masu hakuri ne suna da hakuri amma akwai wani lokaci da Sheikh Asad ko ku Sheikh Yahya suna bukata su wato tambayan su bude tambayan sai sa yake wukari a bari ya dibiya to wannan ma Sheikh ya mishi adalci kenan kita ina ce kan phone dai an yafi kaman maybe ko wani rashin amma dai ina da imani kaman Sheikh bai hushi da ka ba insha Allah zai baka bayani to Sheikh Asad Sunna a doki mintoci biyu a bashi bayani bismillah
to maganar da ya faɗa na farko yace ai masa bayani tun kafin a haifi al-Imam al-Bukhari da Muslim dama annabi ai shine shugaban masu sallan da zai koyar da sallan yasa saboda ya koyar da sallar ya faɗa ma ɗaliban da suke bayan shi ya ce musu sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi salla kamar yadda ku ga ina yi wannan sallu kama ra'aytu muni usalli bayan ya yi ta aikace ai shi ne hadisin da su suka ce ba su yarda da shi ba ɗaya kenan sannan na biyu maganar da ya faɗa ya ce ana ta ƙoƙarin a kamanta Qur'ani da hadisi ne a wajen hukunci Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna duk mutumin da bai yarda da hukuncin annabi ba bai da imani Allah ya faɗa ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ba wanda yake da imani sai sun mai da kai ka ga mutum ne mai hukunci tsakanin su kuma la yu'minu fi anfusihim harajan mimma qalita wa yusallimu taslima sannan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sake faɗa a cikin suratul nur aya makamantar irin wannan Allah madaukakin sarki ya kara yin magana yake cewa wato inna ma kana qaulul mu'minina kawai fadar mu'mini ita ce idan Allahi wa rasuli idan Allah da annabi suka yi kira li yahkuma bainahum wa yadhi hukunci tsakanin su kina annabi Muhammad shine an ya qulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun sai yace wa man yuti Allah wa rasuluhu wa yakhsha Allah wa yattaqi فاولئك هم الفائزون هل يجي ان الله مدوكتين سركي يجي قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم سيجي وان تطيعوه ان دي من الله صلى الله عليه واله وسلم كوكي بي تا تدورا كو سامو شريا وما على الرسول الا البلاغ المبين وند من بيان ابن ده النبي يجي سر القران ne da bayanin qur'ani sannan Allah ya tsara fada cewa wama kana lilmu'minin wala mu'minatin inda hukuncin Allah shi kadai ne sai ce idza qadallahu wa rasuluhu sai ya hada Allah da annabi to su yanzu sun dauki Qur'anin ne tsoratsa abinda Annabi ya aiwatar a rayuwarsa shekara 23. Wannan shekara 23 ma ba za ta same su a Qur'ani ba, sai dai a cikin hadisan. Shine ba su yadda da ainihin wato su. Wannan shine amsa a takeice. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka da alheri Sheikh Asadu Sunna mun gode. Kuna sauraron mu akan Kibla FM, suna na Fuad Umar. Sheikh Asadu Sunna, Sheikh Musa Yusuf Lakabi Asadu Sunna da kuma Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka suke tare da mu a wannan lokaci debate on Kibla FM. Ga another caller can line. Assalamu alaikum caller.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Masha Allah, caller sunanka kuma daga na ki kira?
Mara Muhammad Ali Mida Suman Singapore.
Brother Muhammad daga Singapore, Masha Allah. Mutan duniya ana sauraron ka, bismillah.
To muna ma su manyan malumma gaisuwa, muna kuma musu addu'a Allah ya kara musu haske na karatu.
Amin.
To na da wani follow up question ne da wani caller previous, the first caller ya yi ma shi yaya Masusuka.
Bismillah.
Kuma question na yi follow up kan question shi nan biyun nan, sai yi tambaya na guda.
To bismillah.
Ah na ji shi dan Wasalu ya yi tambaya uku. Na ga malam Masusuka ya ba da jawabi na taimaman nan. Ya kuma ba ya kuma ja ayan Qur'ani yanda ya kamata a yi taimama. Na to shi Salu kuma ya yi tambaya wai malam ya nuna masa Qur'ani ya ake sallan azafar guda hudu, sallan la'asar hudu, sallan asuba biyu, sallan magaruba uku, sallan lisha hudu. Tambayan shi kenan ya ake na aka samu ya akai aka samu azafar biyu uku cikin Qur'ani, yana tambaya malam ya nuna maka cikin Qur'ani.
Kaza kana son Sheikh Masusuka ya baka wannan. To bismillah Sheikh Sheikh Yahya Masu. To ka da mika sauran tambayoyi na rubutan ajin kan mutan shi repeat.
Na biyu kuma
na'am yana zai mika sauran
tambayoyi malam.
Bismillah
Salu ya tambayi malam ya ake sallan gawa a aje gawa kasa limami ya tsaya mutane na bayan limami a yi sallan gawan. Shi Salu ya tambaya na wannan yake a cikin Qur'ani. Na ga malam kuma bai bamu wannan bayani ba, sai malam ya yi wani Allah ya ce ta aima wani ba wannan tambaya Salu ya yi ba.
Kana so kana so ya baka adadin nan, adadin sallan azafar
adadin
na'am
cikin Qur'ani.
Okay.
Sannan na biyu shike in wani ya rasu ya suke mai sallah
susuwa
suna aje gawa su malam Masusuka.
Masha Allah, bismillah.
Ya suke mai gawan sallah, suna aje gawan kasa limami na saye al'umma na baya a mai sallah, ko ya suke yi? In haka suke yi ya nuna muna shi cikin Qur'ani.
Sheikh
yanda ake yin nan ya nuna muna shi cikin Qur'ani.
Masha Allah.
Uku ina son malai ya nuna muna ya yake alwala.
Alwala
kuma yes, alwala kuma alwalan ya nuna mana shi cikin Qur'ani ya yake alwalansa.
Wannan
yanda yake alwalan
wannan ta mun ganga sun bukaci lokaci da yawa. Sai ta mun ba shi da 2 minutes ya answer wannan, amma dai mun saki dawowa da su mu shiga cikin da kyau domin tambayoyin da kai da very critical, amma mun bari ya amsa yanda zai lokaci zai bamu dama a wannan lokaci. Amma mun zo muka komo kuma na so wanga tambayoyin ga mutabakan da kyau domin suna da matukar muhimmanci.
Ba damuwa ba.
To mun gode, mun gode sosai da kira. Wow, Masha Allah, dan wa da ya kira daga Singapore, tambayoyi masu tsada ya zo da su. Sheikh wato Yahya Ibrahim masu suka duniya ana solala wai bai so a ce Allah ya ce ayi wai yana so ana yin raka daya biyu uku hudu cikin yana so ka gaya cikin alkur'ani na aka sinto wannan raka daya biyu uku hudu na sa'annan kuma da sauran da ya tambayi na san dai ka ji bismillah ana solara
sai wala ji so duka sannan aso akwai abin da kake wanda baka yi ba na zancen da shi amsar da asadu sunna ya bada wanda yake ba sahabi da Allah ya faɗi cikin alkur'ani kuma ya kawo min makabaita ya ba wancan amsa to akwai dama da kake badawa cewa wannan amsa an gamsu haka take wanda wancan ya bada to sai wannan mai shiru ya shigo ba ba wannan dama ba to zan ai fani da wannan dama sai wuce wurin tambaye shi na magana sallah raka daya biyu
bismillah
magana Allah da yadin naji tambayoyi shi
bismillah shay
yawa na farko zancen a ce Allah bai faɗi sahabi da kalmar sahabi ba ina so yaje duba alqur'ani ka tuna izakkar jahul lazina kafaru saniyatnaini iz huma fil ghari sai aka ce iz qala li sahibihi iz yaqulu li sahibihi saboda haka ana magana ne nan kan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kuskure ne mutum yace ai alqur'ani ba faɗi sahabi ba kuma da Allah ce wal Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ma'ahu na tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan da yazo maganan mimma qabaita cewa lalle falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita wa yusallimu taslima magana Annabi shi zai hukunci wannan babu shakka manzon Allah shi zai hukunci kuma ka gamsu da hukuncin sannan ka zama musulmi amma da me yake hukuncin wa anihukum bainakum bima anzalallahu Allah ce kai yi musu hukunci to da me bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar shi yasa koyi alƙali shi ma zai yi hukunci amma da abin da Allah ya saukar zai yi hukunci saboda haka hukunci da abin da Allah ya saukar shine manzo Allah yake sai yazo yace kuma da aka ce wato wa makana mu'minin wala mu'minatin idza qaballahu wa rasuluhu an faɗi qaballahu sai aka ce wa rasuluhu saboda haka tunda aka ce qaballahu wa rasuluhu to hukunci hukuncin biyu ne na annabi daban na Allah daban sai Allah ya nuna maka a wannan tsarin ba haka bane idza qaballahu wa rasuluhu amran an takuna lahum khayratu amran aka ce ba amraini ba idza qaballahu wa rasuluhu in aka ce amraini ya zama hukuncin guda biyu ne dan haka da yake hukunci ne duk inda Allah ya faɗi Allah da manzo to dalili da yake kawa wa atiullaha wa rasuluhu sai aka ce wala tawallaw anhu ba ce wala tawallaw anhu ma ba saboda haka hukunci guda ɗaya ne kamar da Allah ya zo yace wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu an faɗi Allah da manzo Allah amma ne kuma a ce an yurduhu ma dalilin hukuncin tsaye ne sai aka ce kawai an yurduhu saboda haka wannan amsa da aka ba wannan wanda ya kira waya kwata kwata ba daidai take ba sai wanda ya tambaya kan sallah cewa yana so a gwada mishi raka'a hudu yana so a gwada mishi raka'a inda aka yi magana biyu yana so a gwada mishi inda aka yi magana raka'a uku kamar irin magriba kenan kamar yanda na gaya maka gidan gado ne aka gina manzon Allah shiga yi shi gadon sallah in kana jin dan gadon addini gado yayi wurin annabawa kai Annabi Muhammad ya zo ne da roko na Annabi Ibrahim kuma Annabi Ibrahim shi ya gina Ka'aba ne yake cikin Ka'aba roko yayi yace Allah wabba asfihim rasulan minhum yakdu alaihim ayatika Allah ta dawa wannan garin manzo kuma shi da ya gina Ka'aba sai da ma yace wa arina manafikana Allah gwada mun saboda haka shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gadon sallah ya yi wurin annaba wanda suka gabaje shi sai aka ce to yadda suke yi kai iya kan magana sallah kenan na'am
masha Allah masha Allah mun gode
magana alwala yayi magana yayi magana alwala
na'am yadda ake yin alwala bismillah
yawa yayi magana alwala yaya ake yin alwala Allah yayi bayanin yadda ake yin alwala in za ku yi sallah ku wanke fuskokinku ya allazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu shine ku wanke fuska ku wanke kafa ku shafi kai sannan kuma ku wanke hannu yawa haka Allah ya magana a nassin alqur'ani na'am
masha Allah Allah ya saka da alkhairi ash-shaykh Yahya Ibrahim Matushika to akwai wani kallo kuma kan line zamu zo da shi Assalamu alaikum caller.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
So masha Allah, sunanka kuma daga naki kira?
Sunana Al-Hassan Abdussalam, ina magana daga Kasangana.
To mutan duniya na sauraron ka kan Kibla FM, bismillah.
To ya hankuri ina son tambaye malam yani kasan suka ko ya ake ce mai inda na kuskure a ya
Sheikh wato Yahya Ibrahim Masusuka
cewa to shikenan to ina son Allah madaukakin sarki na ce mana inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima dan ina son yanna ake ma annabi salati da yake nan sa'annan shi malam yana bayani yana cewa da imamu Maliki ya mutu hijira kaza da imamu Abu Hurairah ya mutu hijira kaza da ina son wannan abin ganga hijira ne yake fadi wannan da in muna son shi a cikin alqur'ani yanna yake cikin qur'ani batun hijira da wasu kidayen nan muna son shi kuma a cikin alqur'ani da kuma da Allah yake kaman aula mus da Allah ke cewa cikin alqur'ani yake kaman yace kaman an aka je mutum ya je ba hai yanna ake kama ruwa falmtajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba da ina son kaman mutumin in ya je ba hai ya ake kama ruwa da shi ma da ina son yanna ake kama ruwa a cikin ayan alqur'ani
mun gode Allah ya saka da alkhairi dan wa da yake ra from Ghana to ina ci Sheikh Ibrahim Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka kuna sauraron mu kan Kibla FM Sheikh Abashi bayani bismillah mintoti biyu
yawa ne tambaya da yake ba ji
sosai subhanallah
ka ji tambayar shi kai
da yake ban cika son na repeat tambayoyi ba kuma ina tuna bari Sheikh Asadu Sunna ya gaya muna kila shi ya ji Sheikh Asadu Sunna ina ce ka ji tambayar da wanda ya kira ku
ai yace ni ya tambaya ina son ai ma hakuri a dan mai ta mai koya ko shi ya maimaita tunda ni ya tambaya haka mata ni zan bayyana
mun sauke shi shi yasa nake neman a taimaka mini ya so mu gane tambaya
guda uku yayi
na'am bismillah
tambaya na farko ya faɗi cewa ayat da Allah yake wa in kuntum mabda'u ala safarin aw ja'a ahadun minkum mil ga'ibi to idan ɗayan ku yi biyan ga'ibi shi ne bayan gida zai tsari ko gare ku kuma in za a yi ya za a yi da nassin Qur'ani sannan na biyu ya ce yana cewa wani ya rasu a hijira ta kaza wani ya rasu a hijira ta kaza to yana so ya tsari bayan hijiran Qur'ani a wata aya ce an faɗa annabi ga san da ya bar Makka da san da ya tafi Madina da sabo
alhamdulillah na ji tambayar
na uku maganar salati ne ke cikin na ko ka tsawo
yawa na ji tambayar shi duka to yanzu
to bismillah
na ji tambayar sa na ji su duka
bismillah ba da bayani
na farko ya fara ne da tsarki kamar yanzu da aka fadi yaya ake yin tsarki a Qur'anance na farko da abin da ake yin tsarki shine wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran yace izibu shi kuma nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an sai aka ce li yutashira kun bihi dan ya tsarkake ku da shi saboda haka da ruwa ake yin tsarki Allah kuma dama ya gaya maka duk abin da ya faru wato hatta sutura jikin kama in majasa ta saba ta Allah ce wasu ya baka sutura ka fada shir ka tsarkake ta saboda haka da ruwa ake yi kuma wannan dabi'a ce duk dan adam in ya tashi da ruwa yake yin amfani kuma haka Allah ya faɗa da lissa alqurani sai zan ce hijira da yake wannan hijira da zan ce Buhari an haife shi hijira kaza alittattafan da kuka rubuta ne na karanta in kuma ƙarya ne duka tuni fa dama shirye nake da a ƙaryata tuni abin ƙarya ne duka kawai na ƙaryata su kowa ya huta shirye nake ni na shirya a nan na gan su rubuce cikin littattafan ku ne na karanta na karanta cikin ta littattafai na karanta don haka dai in karanta littattafai ne saboda haka idan ƙaryatawa za a yi to mu yanke shawara duka sai mu ƙaryata kowa ya huta sai a rike Qur'ani sai sannan sai batun salati ya kace inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi umarni ne Allah ya baka sai ka nemawa annabi tsira sai ka mishi salati dole ka don haka a lokacin da ka karanta aya umarni aka baka dole kuma sai ka yi aiki don haka kana iya yi da Hausa kana iya yi da Fulatanci da kowane irin yarenka tsira da aminci su tabbata ga annabi da muke cewa sallallahu alaihi wasallam da larabci ne muke yi in doka ta zo ta hana larabci ko mutum da zai larabci shikenan sai mu dawo mu rika cewa tsira da aminci su tabbata ga annabi daga nan sai shawara kuma ta hana yarabanci da Fulatanci da sauran yaruka amma larabci ne kuma ba wata doka duniya da taba hana mutum yi an ba Allah ya koyi larabci sallallahu alaihi wasallam wa kadalika anzalna hukuman adiyya Allah ce kamar haka muka sauka da alqur'ani nan da kuma cikin larabci haka dole mai so ya ji zakin qur'ani da fahimta shi sai ya koyi larabci yau tarin kun baka da Allah ya ce kalima wa annabi ya kaga ta dingan gidan ku ba ma ya wanka ba mai shi to a cikin dukkan Allah ya ce sai ka nemo shi ina kai suka turin Allah kamar da ibadu ne aka ci kalima fara sai ka zo ka tambaye da wa Allah ya ce kana nuna wa wurin ku kuma sai ka koma mai shi ba ku ba to haka shi mata lafiya ki yaki ne ne dira kuma ba mai shi dole sai shi ka koma wurin shi kuma shi da ke magana
mun gode Sheikh Yahya Ibrahim Masushika ga wani caller kuma kan line kuna sauraron mu akan Qibla FM sunana Fuad Umar website mu shine qiblafm.com ku visit akwai programs kuma akwai contact details na Qibla FM assalamu alaikum caller
wa alaikum assalam wa rahmatullah
masha Allah sunan ka kuma daga nake kira
suna Nasirul Asrar ina kira daga Barcelona ne
a brother Nasirul Asrar to ana sauraron ka kana kira from Spain bismillah
na'am la yi mamalum mu barka da warhaka ina musu sannu da kokari kuma
masha Allah
kuma Allah ya taimake su da aikin Allah da suke yi Allah ya taimaka
amin
ya bar su cikin wanda suke zuwa lokaci mai nisa
amin
tukun question ina zai je ne ga asadi sunna cikin maganganun shi da yayi zance cewa kaman kamin annabi yazo larbawa ba su iya rubutu ba kuma ba su iya karatu ba haka kuma annabi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ina son tambaye shi shi malami ne na san yana da labari game da muallakat mallakat waƙoƙi ne na masu waƙan da suke waƙa gabayin annabi yazo waɗannan waƙan su ana rubutawa a rataya cikin Kaaba ko ko gindin Kaaba indai ba su iya karatu ba su iya rubutu ba wannan waƙe musu suna zuwa su kawo Yahudawa ne ko masu rubutawa ne su zo su rubuta ko ya suke yi question ina na farko kenan
Sheikh Hazar Sunna an ji tambayar shi na farko ko
Allah
Allah. To bismillah.
Na'am, question ina na biyu kuma ne game da Sahih al-Bukhari da aka ce wai kaman Sahih al-Kitab ba da al-Qur'an. Nazo in ka duba cikin Sahih al-Bukhari zaka samu hadisan da suke sabawa da Qur'ani. Annabi kuma bai taba saba ma Qur'ani don Sayyida Aisha radiyallahu anha ta ce wai khulquhu al-Qur'an. Halayya Annabi shine Qur'ani. Amma cikin Sahih al-Bukhari zaka samu hadisin da ya saba da Qur'ani kaman hadisin da Annabi suke cewa wai Annabi ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah Qur'ani kuma yace afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin
Qibla FM
kuma game da Sahih al-Bukhari da kanshi in ka karanta shi ya sunan shi ga tarihin Sahih Imam Bukhari da kanshi wai 15 years ya doki ya tattara hadisai 600,000 600,000 nan kuma in ka zo za ka yi calculation idai duka ya ce at least in bai rubuta komai bai rubuta hadisai more than 10 kuma lokacin su ba lori kuma wai in ya je karban hadisi sai ya duba me shin ya halin me shi yake da wani baba masu tsawo bayan wannan ya karbi hadisin kuma sai ya yi istihara ya nemi ya sunan shi ga wurin annabi ko hadisin sahihi ne kamin ya rubuta amma duk da wannan shi kana samun cikin littafin hadisai da daman da suka saba ma Qur'ani su suka cusa ma musulmai wasu halayyan da ba na musulmai ba shi nake son ya mai bayani game da wannan
masha Allah mun gode da kira Allah ya saka da alheri To, bismillah Sheikh Asadi Sunna bashi bayani.
Na farko maganar da ya na abin da yake ko muallafati. Kowa ya san sahibul muallafat ko zo ne ko zuwan addinin musulunci kafin annabi Allah ya aiko shi. Da yake nan na biyu a karkashin wannan akwai abin da ake ko masa annadir kalma'adun. Abin da yake dan kadan ne kaman babu shine. Yanzu Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mun halittu mutum cikin mafi tsawon sifa. Tambayin da kuma dan Allah duk mutanen duniya tsawawa ne. Akwai wanda yanzu ko nawa za a baki da zai ce ya hada alaka ta aure da ita ba. To shin Allah yayi kariya a'a ba kariya yayi ba. Yin wancan mutane ka so ka sai da wani abu. Tsawawa ne dan an samu wani kuturu wani ya samu wata matsala wani ya samu wata matsala bai fitar da waccan ka'idar da Allah ya faɗa ba. So da haka mun gudu mu mutanen da annabi ya zo ya samu kaso 100 cikin su ta tuka ta inda wani abu ba sa iya yin karatu ba sa yin rubutu wa inkan da kake magana mawaka ne mawaka kuma in ka hada su da waɗanda ba mawaka ba a cikin larabawa mutane ne wannan shi take amsa magana ta biyu magana da ya kawo cewa umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah na kuma malamai sun yi magana akan kannasu sunan da duk mutanen duniya ake nufi da iya ake suratul arab ake nufi a wannan lokaci an yi ikhlasin nas ana nufin wani bangare wanda qur'ani ma yakan faɗa haka yakan faɗi nasu ba dukkan mutane yake faɗa ba kamar yadda zai ce wa minan nas man yaqulu ko ayi wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama to ayi anasu a wajen sune sahabban manzon Allah ba duk mutanen duniya ake nufi ba naka waɗannan waɗanda suke da zuratul arab ne a wannan lokacin dan a tsarkake makka da addina bauta kuwa ba Allah ba kamar yadda ta dawo yanzu yasa aka ce ummati an uqatil an-naka sannan ya zai ci kanshi da fadin Allah da Allah ya ce wa annabi qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la